House of Samus Music.
Yo, Tati Nanina. Nakance dan Juma Junior. Amma san da litafi mai sarki yake mun kome karewa zai yi. Yo, Sketch Records. Sports Aid on this. XB1 Blue. Okay, let's do this.
Junior. Hey, baki da mu ba.
Kawai muke ganin kowace hali sai ka ga dan siyasa yana kashe jariri kashe kashe a duniya wato saboda mulki sai ka ga da ya kashe kansa babu dalili wiwi yasa yan uwan mu daukan barandami ta ba har da kwaye suke shan shi yau a bangwani mai tanci yin shi suke yi babu tantami duk a tunanin su waɗannan abin da kyan gani idan mu ga lura duniyar yau ta lallace idan ka fara wa'azi su ce tsohon zance mu yi lura fa duniyar fa yau ta zo karshe idan ubangiji ya zo kuwa zai kakkaice
duniya eh ba gida mu ba eh wata rana za mu koma duniya haka kasuwa ce wata rana za ta wace duniya eh ba gida mu ba eh wata rana za mu koma duniya haka kasuwa ce wata rana za ta wace
la ilaha illallahu abinda kunya zaka ga ana zina akan bakin hanya sai kaji an kama barawo a gidan jinya labarin zubda ciki kamar kado kadanya zaka ga fosko yana siyasa don dukiya ba wai wai soyayya yasa ta fada rijiya ubangiji mai yaki jinin masu yawan zuciya to zahirin maganar nake don bayyana gaskiya waye ce maka in ka mutu wai ta kare har da ce mata mai ta mu je za mu more ga ilimin karya kamar kokolwar bature in ka ga kanka a wuta sannan zaka gane komai nisan jifa dole ne da soko don gyaran duniya ubangiji Yesu ya aiko babu sira wai dun kana bada baiko in baka da Yesu ranan karshe akwai kallo mu kama tabbas banda tsalle kamar kwado don kar wata rana mu kole kamar gonjo sai ku zo mu bi Yesu kamar jerin gwano kar wata ran mu yoye kamar ruwa a kwando duniya rufan kara wata ran za ta rushe in ka makara da kai duniyan za ta toshe addu'ar mu fatar mu hatta muradin mu ya ubangiji tuna da mu ranan karshe